kai ku zo mu faɗi gaskiya mu daina wani boye-boye tsakani ga Allah actin din da aka ba mu wannan gayan afim din wata shi da billahi lazi bai mai kyau ba kwata-kwata bai ma kyau da shi wani actin da yake yi a gurin nan musamman ma gurin da yake idan na rasa ke ba da ana ce dadi ba wallahi gurin nan hede na kama jin kunya ina namiji to ina ga mace kada soyayya shi ta rufe muku ido ya sun ku faɗi gaskiya idan aka ci gaba shi da irin wannan actin din aka ci gaba da bashi irin shi na dolancin nan wallahi za a yi customizing ɗinka kasuwarka ta daina ci a ci gaba da baka acting ɗinka na mazantaka yadda kake baza capacity a fim ɗin labarina amma wallahi in ka ci gaba da irin wannan acting ɗin na dolanci ko muna nan da kai za ka buga wutar kara I swear.